Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa masa albarka, muna tare da Sheikh Bashir Lawal Muhammad na garin Zaria a nan birnin Madina. Kuma zan yi amfani da wannan dama don yi mana tsokaci akan ibadar Umara. Allah shi ya mutu malam barka da haka.
Kuma kallon barka da haka, sannun mu dai.
Wala ya ayyuka ya jama'a.
To alhamdulillah, Allah shi karba mana.
Allah ya sa muna yi cikin sa'a.
To amin amin amin.
Wato malam, zamu so mu ji bayani takaitacce akan falalar wannan ibada ta Umara.
To alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi al-birr al-mayamin wa ala kulli man sara ala nahjihi wa qatafa asrahu wa jahada jihadahu ila yawmiddin. Amma ba'du, yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ita dai Umara farko a harshen Larabci tana nufin az-ziyara, wato ziyara kenan. In aka ce tamara ai zara, sannan kuma sunanta ya zo a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta tare da hajji, ce faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, inda yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah, ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. لله دوسن صفا da kuma dutsan Marwa suna cikin ababe da za a kalla a matsayin alamomi da suke tabbatar da samuwar Allah da kuma a kadaita Allah subhanahu wataala ta sanadiyya kallon su. Da dutsan Safa da dutsan Marwa, sai Allah ta'ala ya ce faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Duk wanda yayi haji sai ya ce aw i'tamara ko kuma yi umra. Fala junaha alayhi an yatawafa bihima, babu laifi ya zama yayi dawafi a tsakanin su. Anan ayar Allah subhanahu wataala ya ambaci sunan Umra, ya ambaci sunan Umra cewa waman hajja albayta aw i'tamara. Sunan Umara ya zo a cikin Alƙur'ani a ce wata ibada ce da asalinta Alƙur'ani ya tabbatar da ita. Sannan bayan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar Umara. Daga cikin falalar Umara, Umara tana kankara zunubai, tana kankara zunubai da mutum ya aikata, ƙananan zunubai, kamar yadda malamanmu da yawa suka tafi a kai cewa da abin da aka ce ana kankare wa mutum zunubansa, wa ana nufin ƙanana, domin su manya-manyan zunubai ba a gafarta su sai idan an bar su. Daga cikin falalar Umara, Umara tana jawo arziki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nassanta wannan cewa Umara tana jawo arziki ga mutum a rayuwarsa ta duniya. Sannan bayan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a yi ta, ya kuma ce a yawaita yi. Ya ce tabi'u bainal hajji wal umrati, ku yi ta bibiya, in kun yi Umara ku ƙara, in kun yi aikin hajji ku ƙara, in kun yi hajji ku ƙara, in kun yi Umara ku ƙara. Sannan daga cikin falalarta suna haɗuwa da aikin hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya haka, ya haka da hannunsa, hannuwansa guda biyu, ya ce Umara ta shiga cikin aikin hajji har abada, wato ba za su rabu ba, tare suke. Wannan ma falala ce ta Umara. Kenan yanzu Umara ta zo a cikin Alƙur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalolinta, hankarin zunubai, sannan kuma ga gwaɗi na samun arziki a duniya. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haɗa suke da aikin hajji, a cikin watannin aikin hajji ake nufi. Shi yasa aikin hajjin da yafi kowanne shine aikin hajjin da mutum ya haɗa shi tare da Umara. Ko ya yi tamattu'i ko ya yi ƙirani. Tamattu'i ya yi Umara ya kwance, daga baya kuma ya zo ya shiga aikin hajji. Ƙirani kuma shine haɗawa gabaki ɗaya. Mutum ya faro daga Umara babu yankewa, sai ya gama aikin hajji, sannan ya fita daga cikin haraminsa. Saboda Umara wata ibada ce mai girma a cikin shari'ar Musulunci, da Allah subhanahu wa ta'ala yake son mu bayinsa mu yawaita yi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da yinta. Sannan wata falalar da ke tabbatar da Umara, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta har sau huɗu a rayuwarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da Umara sau huɗu a rayuwarsa. Sannan kuma ya yi Umara tare da aikin hajji sau ɗaya, wanda shi ne aikin hajjinsa ɗaya-ɗaya da ya yi, wanda ake ce masa hajjatul wada'i,
wato aikin hajjin ban kwana. Saboda ka a takeice yan uwa masu albarka, wannan ibada ta umra ibada ce mai muhimmanci, ibada ce mai girma, ibada ce da musulunci ya kwadaitar da ayyuka, kuma bai kamata a ce musulmi da Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya sakaci da ita ba. Kuma sannan daidai lokacin da ake yin wannan ibada, to fa a tsarkake niyya, a tsarkake niyya, domin akwai hadari duk wata ibadar da ke da alaka da dukiya, to tafi hadari matuka. Shedan yana kawo farmaki, Allah ya tsare ga ma'aikatanta. Duk ibadar da aka ce akwai dukiya a cikin ta, wallahu a'lam.
Na'am, to za ta bala yanzu kamar mutum ne ya taho daga kasar mu ta Najeriya, kuma yanzu ya zo yayi kwanaki uku huɗu a nan Madina.
Na'am.
Zai tafi zuwa garin Makka don sauke umara.
Na'am.
Sai ababen da ya kamata ya kula da su a yayin wannan tafiya, musamman daga nan cikin gari zuwa miƙati, daga kuma miƙati zuwa can Makka.
To alhamdulillah, wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da tahowa Madina, wato daga ƙasarsa, kamar mu misali ƴan uwa da muka zo daga Najeriya, sai Allah madaukakin sarki ya azurta mu cewa za mu fara zuwa Madina ne. To mun gama ziyaran mu da muke yi ta Madina, wadda a ka'ida ta shari'a ba farilla bane mutumin da yazo aikin hajji ko yazo umra sai yazo Madina, amma dai dama ce mutumin da Allah ya azurta shi shigowa wannan ƙasa mai alfarma, bai da tabbas din Allah subhanahu wataala zai sake bashi wannan dama a rayuwarsa. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da ziyarar wuraren da ake yi a Madina. To muqaddara an gama ba maganar Madina ake yi ba yanzu, mutum yana shirye-shiryen ya tafi umra. To abu na farko da ake bukata shine a matsayin mutum na namiji ya tanaji ihrami, da zai sa, wanda shine ke alamta cewa ya shiga aikin hajji, aikin umra, afwan, ya samu ihrami ya tanada. Sannan na biyu, yayi kokarin dacewa da miqati, wannan miqati shine miqatin Zulhulaifa. Wannan miqati akwai mawaki, wato wuraren da ake daukar niyya aikin umra ko aikin hajji daga gare su, wurare ne guda hudu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya waqata su, hadisi ingantacce muttafaqun alaihi, wato ya sanya su. Sannan kuma riwaya ta tabbata, sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tabbatar da waje na biyar, kuma malaman suna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tabbatar da wannan wuri. Saboda haka mutum yayi kokarin zuwa Zulhulaifa, wanda shine miqatin mutanen Madina, kuma daga cikin falalan wannan miqatin duka mawaqit da manzo Allah sama ya ambata guda biyar, to wannan shine manzo sama ya taba yin miqat ya dauni ya sa a wajen.
Na'am.
Kage yana da fifiko kenan akan sauran mawaqit da ake da su.
Na'am.
Sannan bayan nan idan mutum yazo zai yi wanka, wanka na tsarki, ko kuma ya wanke jikinsa gabaki daya, wanda malaman mu na fiqh suke ce masa abin nan al-ghusl lil-ihram, ko kuma ghusl lil-ihrami, wankan da mutum zai yi domin shiga harami. A wannan wankan in ya wanke jikinsa ya tsaftace jikinsa, to ana buƙatar babu laifi ya sa turare a jikinsa, hatta haraminsa ma zai faffesa masa turare, saboda daga wannan lokacin to sa turare ya haramta a gare shi da zaran ya dau harami. Ya sa tufafinsa, to bai da kuma damar sa turare har sai idan ya gama umarsa. Sannan kuma in mutum ya samu dama ya aski kafin wannan lokacin, musamman wasu bangarora na jikinsa, ko da bai askin kai ba, domin gabe yake da ya aiki ya aski bayan ya gama umarsa.
Ma askin mara
kyauwa, kamar askin abin da ya shafi gaban mutum da abin da ya shafi karkashin hannuwansa,
kamar farce ma.
Haka nan farce ita ma mutum ya gyara, ya shiga dai da tsafta, domin daga wannan lokacin kuma ba zai taba ba har sai idan ya kammala umarsa.
To insha Allah, to za ta malam bari mu dakata a nan sai mu haɗu a shiri na biyu, wanda za mu ji ci gaban me mutum zai yi daga zaran ya sa ihraminsa a Zulhulaifa. Wassalamu alaikum warahmatullahi.